أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة قوم شعبك ودوتهم رجب وندي ديدي دا shekara 2443 hijiriya wanda ya dace da 18 da wata na 2 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun wannan littafi na mu mai albarka na al-Imam Abi Dawud sunan na al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala kafin mu fara zan mai bayani akan wasu abubuwa wanda suke ba mu haske wanda suke ilmantar da mu akan abubuwan da suka ta'allaka suka rataye da wannan littafi nashi mai albarka kamar yadda muke yi ga Nasihir Bukhari yau abin da zan yi shine bayanin shartul Imam Abi Dawud fi sunani bayanin sharadin al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala cikin sharadin shi kowanne malami cikin wannan malamin kutubus sitta da ma sauransu yana da sharadin da hadisi sai ya cika shi yake huddo shi a cikin littafin shi akwai babban malami da shurudul a'immar khamsa sharadin littafi ne guda bayanin sharadin manyan malamai guda biyar wannan a'immar sitta wani kuma a'immar sitta ga san dai ko sharadul bukhari da tawhid ne dai rubuce-rubuce masu yawa akan bayanin shurud din su akwai kuma mumarasa ce kamar da sahih bukhari muka yi bayani mumarasan malamai ne ga littattafan suke gano cewa ga sharadin wannan malamai duk da shi al-Imam Abu Dawud ya ambaci wasu daga cikin shurud din shi yayi talkhisin su a cikin risalar shi wanda mun karanta ta to zan mu kawo sharuddan nashi a cikin takaice al-Imam Abu Dawud na harko cikin sharuddan shi a cikin sunan kin shi duk hadisan da ya kawo shine asaf kuma arafahu fi zalikal bab mafi ingancin abin da ya sani a cikin wannan baban koda mai rauni ne to babu sama da shi a cikin wannan baban mas'alar da ya kawo wannan hadisin akai wannan kuma shi ya faɗa a risalar shi yake cewa fa innakum sa'altum an azkura lakum ahadith allati fi kitabis sunan ahi asahu ma arabtu fil bab yace fa alamu annahu kazalika kulluhu kenan wannan da kanshi ya bayyana wannan sharadin cewa mafi ingancin abin da yake kawowa ne sharadi na biyu riwayatul ahadith almashhura alma'rufa wa tark alahadith algariba yana kawo hadisi shahararru mashhura da barin garibai mashhura a ilmin mustalaw alhadith kuma da barin hadisi garibi kamar yadda ya hada haka a cikin yace wa ahadith a cikin risala shi da makaranta wal ahadith allati wada'a shi yasa dalilin da yasa na gabatar da muka karanci risalar ta shiga baki daya dan duk abin da za a kawo aka yi istidlali da risalar shi to mun karanta ta yace hadisan da na kawo a cikin wannan littafin na sunan dukkan su shahararrun hadisai ne kuma dukkan su gabaki daya ban ni kawo hadisi wanda yake garibi har zuwa karshen maganar shi na uku adamur ruwaya anil matrukina indahu bayya kawo ruwaya hadisan mutanen da an bar su matruk da za a ce fulanun matrukul hadis irin wannan mutanen bai kawo hadisan su kamar yadda ya faɗa a cikin risalar shi yake cewa walaysa ala nahu fi hadha al-bab yace wa idza kana fihi hadithun munkarun bayyantu annahu munkar in bai munkari ne zan bayyana na gaba ikhrajuhu li anwa'i al-hadith al-maqbul ya huddo nau'ika na hadisi ga maqbulai ga baki dayan su ma'ana hadisin sahihi al-anwa'ul arba'a na al-hadith al-maqbul hadith al-maqbul kashi hudu as-sahihu li ghairihi as-sahihu li zatihi al-hasan li ghairihi da al-hasan li zatihi dukkan su ya huddo su kuma ya hada da kai cikin risala yake cewa zakartu sahiha ma yashbahu huwa ma wa qaribuhu na huddo hadisi sahihi da abin da ke kama da shi da wanda yake kusa da shi kenan wannan shine yake nihi al-maqbul kawai sharadi na biyar ikhrajuhu lil hadith al mursal idza lam yakun fi bab ghayrihi litanasab ma mawdu' al kitab yana huddo hadisi mursal idan ababan da ya buda babu wani hadisi wanda yake biyan bukata wanda yake mai sanadi sadaddi to sai huddo wannan hadisin mursal kamar yadda ya faɗa cikin risala yake cewa idan ya kasance babu mursal a ciki ba a samu musnad ba hadisi mai sanadi to sai in yi hujja da hadisi mursal dan hadisi mursal shi ma hujja ne a wajen wasu malamai har ya kawo misalin su Malik na shidda iltizamuhu bi yadda ma kana fihi wahan shadid ya lazumci kasancewar duk inda hadisi yake da mugun rauni Abu Dawud zai bayyana kuma yau kin darasin yau zan mu gani zan mu ga akwai hadisin da ya nassanta rauni shi kuma zan mu ga bayanin shi yake cewa Allah mishi rahama wa ma kana fi kitabi min hadisin fihi wahanun sharidun faqad bayyantuhu duk abin da ke cikin littafi na hadisi mai rauni sosai zan bayyana shi shin ya cika da sharadin da ya faɗa kin cewa zai bayyana Al-Hafiz Az-Zahabi Allah mishi rahama yake cewa Allah jikan Abu Dauda iya kokarin ijtihadin shi ya cika da wannan sharadi duk hadisin da ke da rauni mai yawa Abu Dauda zai bayyana wannan raunin nashi amma kuma mu sani cewa akan mazhabin al-Imam Abu Dauda harka ta ilimin mustalahul hadis kowa daga cikin malamai yana da wannan ishi ba zaka kama shi ba da hukuncin manhajin wani malami daban masalan al-Imam Abu Dauda mujtahid ne a cikin ilimin hadisi yana da shurud din shi yana da mustalah nashi da manhajin shi idan yaka hadisi wannan mai rauni ne sosai kuma ya kyale yake bayyanawa wasu ne suke ganin cewa mai rauni ne shi a wayan shi bai kai wannan martaba ba kenan baka dauko masalan hukunce da nazara ta al-Imam Tirmizi ko al-Imam al-Bukhari ka dauko ka dabbaka mishi a cikin sunan din shi a wannan yana bayani shi akan ijtihadin shi akan fahimta shi da yake kai kuma wannan irin mas'ala ta fiqh ce kowa da fahimta shi akan wannan misalin hadisan da yake kawawa ya bayyana raunin su al-Imam Abu Dawud da cikin su bayanin munkar a cikin sanadi ko kuma matani abinda ya rawaito daga malamin shi Muhammad ibn Isma'il ibn Abi Samina al-Basri yake cewa haddathana Mu'az haddathana Hisham an yi haya an ikrama misali ne zan mu kawo yake cewa idza sallaa ahadukum ila ghayri sutura idan ɗayan ku zai salla a wajen da babu sutura abinda yake kariya mishi sallar shi da kare da jakki da alade da bayahude da bamajuse da mace amma yace ya wadatar mishi ya dauko ko da dutse ne ya gefa a gaba Abu Dawud a ƙarshen wannan hadisin me yace qala Abu Dawud fi nafsi min hadha al-hadith shay wannan hadisin a raina akwai wani abu cikin shi kuntu uzakiru bihi ibrahim ina muzakara da ibrahim da wanin shi ban ga wanda ya rawaito hadisin nan daga hisham babu wanda ya san shi babu wanda yake bada hadisin nan daga hisham yace ina zatan kuskure ne daga ibnu abi samina muhammad ibnu isma'il al-basri wannan hadisi munkar ne ambatan ba majusi a cike da gefa dutsi da alade wannan lafazi akwai nakara a cikin shi munkar ne ban taba jin wannan hadisi ba sai daga Muhammad ibn Abi Isma'il ibn Abi Samina ina zatan kuskure ne yayi dan saboda shi yana bada la hadisi ne daga hifz din shi bai lekawa kenan wannan ya nuna nakara ce hadisi munkar Abu Dawud ya kawo ya bayyana bayanai akan wannan hadisi na gaba anna ma saka na bakwai manhajin shi na bakwai ma sakata anhu fa huwa salih abinda Abu Dawud ya shiru ya kyale akan shi na hadisi bai ce komai ba wannan hadisin salih ne salihul lilhitijaj ya dace ayi hujja da shi wannan mas'ala ce sananna kan cewa abinda al-Imam Abu Dawud ya shiru akan shi wanda babu guda ake dauka akan ta sai kuma bayanin darajar hadisan da al-Imam Abu Dawud ya huddu a cikin littafin shi mai albarka martabar su da darajar su a cikin ilimin abin da nake ne mustalahul hadisi a cikin ilimin hadisi yace a alama fi min as-sabiti mafi girman hadisi daraja kololuwa ta hadisin da Abu Dawud ya huddo cikin littafin shi shine hadisan da ya huddo su kuma Bukhari da Muslim sun huddo ma'ana yayi musharaka da Bukhari da Muslim sun huddo wazalika nahu min shadril kitab wannan kuma kwatankwacin wajen rabin littafin duka sun yi tarayya da shi dan adadin da al-Imam al-Bukhari Abu Dawud ya huddo shi ya huddo shi kuma Bukhari da Muslim sun yi tarayya sun huddo hadisi 909 hadisi 909 wanda ya huddo su kuma su ma sun huddo Bukhari akwai shi a Bukhari akwai shi a Muslim wannan martaba ta harko kenan nabi summa yalihi ma akhrajahu ahadu shayhain sai abun da yake yin shi wanda ya huddo kuma ko Bukhari ko Muslim wani ya huddo ba muttafaqun alaihi bane kenan yayi muwafaqa da ɗaya daga cikin Bukhari ko Muslim yace warjiba anhu al-akhar kuma ɗayan bai huddo shi ba yace wannan kuma abinda adadin hadisan da Bukhari ya huddo da suke cikin Bukhari ya huddo su shi kadai Abu Dawud ya huddo su hadisi 385 wanda shi ya huddo kuma Bukhari ya huddo su biyar suka yi taranya akan Muslim bai huddo ba sai kuma abinda shi ya huddo Muslim ya huddo hadisi 670 kenan kaga in an hada su duka sun kai kusan littattafan hadisan da ya huddo kusan dukkan su ana samun su a cikin sa rabin su yace dukkan abinda kuma majmu'in hadisan da Bukhari ya huddo Muslim ya huddo ko kuma Bukhari ya huddo ko Muslim ya huddo na Abu Dawud ga baki ɗayan hadisi 1964 kenan wannan hadisi 2036 kenan wannan yake nuna mana ya kai rabul littahin hadisan da hudu an hudu muka wanda aka yi tikrarin su sai kuma summa yalihi ma ragiba anhu sannan sai abin da yake bi mishi abin da shi ya hudu Bukhari da Muslim duka basu hudu ba amma isnadin shi mai kyau ne kuma kubutacce ne gami da illa ko shi zuzi sai na hudu kuma sannan sai wanda ya kasance sanadin shi mai kyau ne malamai sun amince shi dan ya zo ta huska mai yawa huska biyu ko kuma sama da haka wanda kowane bangare yana karfafa bangare zan mu ga hadisi da ife yana kawo sai yana kawo hujja akan su zaga wanda yake da littahin da akwai takhariji na su al-Imam al-Albani da makamantan su ana nuna cewa hadisin da'if wannan kada ya rudar da kai ya tsoratar da kai daga cewa hadisin ba aiki da shi ko kaza ba ruwanka da wannan matashahika ba dan saboda yana da shawahid yana da itibar da mutaba'a da shawahid dukkan sai an gama sun an san Abu Dawud ya san cewa hadisin nan yana da duk da rauni shi yana da mutaba'a ko shawahid kuma akan shi malamai suke aiki kamar yadda duk wanda muka zo insha Allah zan mai bayani akan shi sannan na biyar ma yalihi ma dhu'ifa isnaduhu li naqdi hifsi rawi fa mislu hadha yushbihu Abu Dawud zikuta anhu galiban sannan wanda yake bi mushi wanda akwai rauni cikin sanadin shi dan saboda marawaicin shi yana da karancin harda to irin wannan Abu Dawud zai huddo shi yayi kyar ya shiru akan shi dan saboda ba mai raunin da za a ki huddawa bane Hassan ne Hassan da ma shi ne wanda ma kana rawihi khafiful dab wanda marawacin shi ne har da shi ba mai kwari yace sannan na shidda wanda yake bi mishi ma kana bayyinud da'af wanda raunin shi ya huto kyarara ta huskar rawun shi marawacin shi to wannan Abu Dawud bai shiru akan shi mafi rinjayi zai yi bayani cewa wannan hadisi mai rauni ne wani lokacin yana iya yin shiru ma akan shi dan saboda shuhurar shahar cewa hadisin wannan mai rauni ne wanda kowa ya sani su ba ma sai ya hodi ba kamar misalan wanda a hadisin na ko su Ibn Abi Lahi'a su Abdurrahman al-Ifriqi da sauransu wanda mu ma kananan dalibai da mun gansu mun san cewa yana da rauni to kwatankwacin su wannan ba ma sai yayi bayani ba wannan kamar al-ma'ruf la yu'arrafin kenan ba zaka mishi hujja cewa ba ya huddo a masu rauni kuma ya kyale dan saboda shaharar rauni yanzu zan mu takaita sai mu shiga cikin littafin nashi mai albarka abinda muka yi abinda yake cikin manhaji ɗan uwa na karatun hadisi akwai abubuwa wanda suke wajibi ne lazimi ne tilasu ne in aka zo wajen su duk irin gaugawa da ake da talhisin da ake sai an tsaya an yi bayanin su daga ciki akwai bayanin rauni da bayanin giho wani marawaici da cewa wane ga martaba shi bai da rauni ko bayanin illa hadisi to da saboda haka in muka tawo kan illa hadisi Abu Dawud da yayi magana zan yi kokarin bayyana ta a fahimta ko ka a fahimta mu dai mun san masu tafassusi ba su zarge mu ba cewa mun tsallake wani abin da yake wajibi dole ne yana cikin wajibi bayanin illa balle ma an Abu Dawud da nassanta illa kuma wasu sun saba mishi kenan dole sai an hada hakikanin lamari satin da ya wuce mun tsaya a hadisi na 17 yau zan mu tashi a cikin kitabu tahara babe na tara yake cewa babin fi rajul yazkuru Allah ta'ala ala ghairi tuhur haka ne ko na'am yake cewa baban da ke bayanin mutum zai ambaci Allah ba tare da tsarki ba babe na tara kenan a hadisi na 18 al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa haddathana Muhammad ibn Ala haddathana ibn Abi Za'ida an Abi Khalid ibn Salma yani al-Fa'fa kenan ya bambance shi ne عن البهي عن أروى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه أنه مسيرة أمنشن الله يكسن شيئا أنبتن الله أكن كون حالا ينشي كأنن كاغني منين نيني كمان نوني أقول بجي وان چنباية دا أكا چي أنه عليه الصلاة والسلام وان يامشي وان سلما سيدي تماما هيدي أروى الله ميدا مشي wan nan mustahabbi ne kuma da nuna cewa hali ne mafi aula ba wai dan yana wajibi ba dan gashi nan yazkurullaha ala kullu ahyanihi a kowanne lokacin shi annabi alaihi salatu wasalam yana ambatan Allah Tirmizi ya huddo ta hanya ta hadisin Ali annabi yana karanta Qur'ani akan kowanne hali matukar ba janaba gare shi ba kenan anan cewa yana ambatan Allah riwayar Tirmizi ta hudda mana cewa banda Qur'ani in yana janaba bai huddu Qur'ani kun ga wannan am ne amma kuma tafsisi ya shige shi ala kullu ahyanihi banda janaba karanta qur'ani da janaba ga hadisin da ya hudda ta can sai dai in hadisi ne karami wannan bai hana shi karanta alqur'ani dan qur'ani shine mafi girman zikiri ga baki daya sai ke cewa wal jam'u baina hadhal babu wallazi qablahu istibabu tahara li zikrillah abinda za a hada tsakanin wannan baban da baban da ya gabata shine cewa mustahabbi ne zikirin Allah an za a yi shi a kasance bisa tsarki amma kuma akwai rangwame koda babu tsarkin ayi zikirin wannan shine abin da yake nihi kuma dama wannan yana cikin manhaji na al-Imam Abu Dawud da kullu babi akan wani abu kuma ya kullu babi akan abin da yake kishiye shi dan ya nuna maka cewa wancan kin amu ne ba wajibi bane ko kuma da abubuwan da zan mu gansu a cikin manhajin shi gaba babi na 10 al-Imam yake cewa babul khatam yakunu fihi zikrullah baban da ke bayanin zobe ya kasance akwai zikirin Allah a cikin shi yadkhulu bihi al-khala mutun ya shiga ban daki da shi wafil kanif yazil kullu shay'in anhu ismullah cikin shiga ban daki kowane abu da ya kasance na zikirin Allah ne mutun ya hudda shi ko mai iziya ne ko risala ne yake bayani wannan hadisi to wannan ba wannan bayani akan wannan ne za a kawo hadisi na 19 al-Imam yake cewa haddathana Nasr ibn Ali an Abi Ali al-Hanafi an Hammam an Ibn Jurayj an Az-Zuhri an Anas kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wannan kowa aji hankalin shi azan idan shi musu hadisin nan zan mutar da maganar da muka yi yanzu annabi ya kasance idan zai shiga ban daki wada khatamahu sai hudda zoban shi ya aji dan saboda zoban akwai zikirin Allah qala Abu Dawud Abu Dawud yake cewa haza hadisun munkar wannan hadisi ne munkari mun ga maganar da muka gani yanzu yace wa inna ma yu'rafu an ibn Jurayj an Ziyad ibn Sa'ad yadda aka san hadisin nan ana sani shine daga ibn Jurayj daga Ziyad ibn Sa'ad daga Zuhri daga Anas yake cewa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah ittakhadha khataman min waraqin ya riki zuwa bayna azruha summa alqahu sannan ya gefa shi yace walwahu fihi min Hammam kuskuran wannan hadisin daga Hammam ne walam yaruhi illa Hammam babu wanda ya rawaito hadisin nan a haka sai Hammam an fahimci me yake nihi wa zai mana bayanin me yake nihi a wannan hadisi yawwa wannan shine magana kenan nan hadisin da aka kawo aka kulla na 19 kana annabi idza dakhala al-khala'a wa da'a khatamahu annabi idan zai shiga ban daki hudda zoban shi yake wannan hadisin bai zo da haka ba hadisin ya zo da cewa dai annabi ya riki zobe na azurfa sannan kuma ya gefa shi ya bayyana cewa kuskuran wa gefawa kuma ba zuwa wajen ban daki ba kuskuran Hammam ne yayi wahami to Hammam kinnan nan illa ce Abu Dawud ya bayyana mana ta wannan hadisin wajibi ne kowa ba da hankalin shi muji abinda malamai suka faɗa akan ta yake cewa wa Hammam siqatun ihtajabi ahlus sahih walakin khalafa an-nas Hammam Allah mishi rahama siqa ne hujja ne a cikin ilimin hadisi amma anan ya saba ma siqat ya saba ma manyan malamai da yawa walam yuwafiq Abu Dawud ala al-hukm alayhi bin nikara ba amma Abu Dawud muwafaqa ba akan cewa nikara ce kawo munkari ne ba ai mishi muwafaqa ba malamai busu bin Abu Dawud ba akan cewa Hammam hadisin nan nashi munkari ne Musa ibn Harun yake cewa la adfa'u an yakuna hadisan ni ban da ganin cewa hadisin nan ba hadisi bi bane hadisi bi ne na Hammam ya tabbata wannan ya tabbata kuma Ibn Hibban ya karkata zuwa ga wannan magana yace abin da yake sheda akan wannan Ibn Sa'ad ya huddo da wannan sanadin cewa anna Anas na kashi fi khatam cewa wasu mutane sun yi zoban su sun sa a jikin hatam kin sa Muhammadur Rasulullah sai kasance annabi nashi kuma shi ma haka ne idan yaji zuwa biyan bukata sai ya hudda shi yace balle ma Hammam ho bai kadaita da wannan hadisin ba bari ya hayi Ibn al-Mutawakkil daga Ibn Jurayj ya mishi mutaba'a ya huddo irin wannan hadisin da ya huddo hakim ya huddo shi akan sharadin sahihain amma an yi mishi ta'aqubi an bi bayan hakim cewa a bai kasance ba akan sharadin sahihain dan sahihain Bukhari da Muslim basu huddo hadisin da Hammam ya kadaita da shi ba duk inda suka huddo sai in yana da mutaba'a da wani Tirmizi yace hadisi ne hasanun sahihun garib wa fihi nazar hadisi ne hasan garib amma akwai nazari cikin shi yace wa bil jumla mu sani cewa Hammam bayyana illa ko daya sai dai yana da tadlisi daga Ibn Jurayj idan an samu tasrihi ya bayyana cewa ji yayi to wannan babu lahi amshi hadisin shi a cikin naqadi na malaman hadisi Ibn Adi yayi ruwaya daga Muhammad Ibn Sa'ad al-Harrani yake cewa haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Aishun haddathana Abu Qatada an Ibn Jurayj an Aqil yani Abdullah ibn Abi Aqil daga Abdullah ibn Ja'far kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu khatamahu fi yaminihi annabi ya kasance yana sa zoban shi a jamashi wa kana yanzu khatamuhu iza arada janaba, ya kasance yana hudda zoban shi idan yayi nihin janaba. Kenan wannan hadisin duk da shi ma mai rauni ne, wancan manahan ma mai rauni ne, amma gashi ya samu mutabi, ya samu wanda ya mishi biyayya, ya huddo hadisin wanda yake da ma'anar shi. Mutaba'a shine ya kasance shahid kai, shahid ya kasance ya huto wani hadisin da wata hanyar da ma'anar shi amma ba da lafazin shi ba, wannan shine akai. Nace sai dai Abu Qatada shine Abdullah ibn Waqir al-Harrani, kasance shi martabar shi ne martabar sadukun yukhdi, saduku ne amma yana da kurakurai, dan saboda wasu haka shi yasa suka ce mishi ma mai rauni ne. Bukhari ya ce munkarul hadis ne Abu Qatada, wannan kawai mutun ya cakula Abu Qatada al-Ansari sahabi, wannan marwayi ne. Ahmad yake cewa ina zaton cewa tadlisi ne yake yi. Shekuna ya sayo shi cikin malam, ya sayo shi cikin Ibn Hajar, cikin mudallisin, yace ittifaki ne akan cewa mai rauni ne. An rauna nashi, Ahmad ya rauna shi cewa mudallis ne, ruwaya shi ta zo karshe. Suwidi cikin Mirqatu Su'ud yake cewa Baihaqi ya hudo ta hanya ya Ibn al-Mutawakkil al-Basri, daga Ibn Jurayj, daga Zuhuri, daga Anas, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa labisa khataman naqshahu Muhammad rasulullah, ya sa zobe wanda zanan shi shine Annabi Muhammad manzo ne na Allah. Yace fa kana idza dakhala al-khala'a wada'ahu, ya kasance idan zai shiga ban daki sai ya hudda ya ajje shi. Hadisi na uku kenan da yazo da ma'anar wannan hadisin na Hammam. Yace wa hadha shahidul da'if, wannan shi ma shahidin ne duk da shi ma mai rauni ne. Hafiz Ibn Ajr yake cewa an yi jayayya da Abu Dauda cikin hukunci da yamma wannan hadisin, cewa hadisi ne munkar, duk da cewa mazajin shi duka mazajin hadisin Bukhari da Muslim ne. Amsa ita ce hukuncin da yamma Hammam, cewa dan Hammam yayi infiradi da shi ne, duk da mazajin shi mazajin Bukhari da Muslim ne, sai dai busu huddo ma Hammam daga Ibn Jurayj, ko dai busu rawaito wannan ruwayar ba, dan saboda ya kasance a Basra yake, wanda kuma suka ji daga Hammam a garin Basra, ruwaya Hammam a garin Basra tana da tangarda. Wal khalul fi hadha al hadith min qibal Jurayj, kenan wace kuskuren tangarda da aka samu cikin wannan hadisin ta wajen Ibn Jurayj ne, da yi tadlisi daga Zuhuri ya sarar da wasila shine Ziyad ibn Sa'ad. Hammam sai ya kuskure cikin lafazin shi game da abin da Abu Dauda ya tabbatar da shi, ya jazam din shi, yace wannan shine dalilin da yasa al-Imam yace wannan hadisi ne munkar. Al-Imam An-Nasa'i yayi hukunci yace wannan hadisin ghayr mahfuz aswabu fa innahu shazun fil haqiqa idan farada min shart sahih, yace hadisi ne shaz, duk da akwai kasancewar mazajin shi na sahihain ne amma akwai shuzuzi a cikin shi. Amma mutaba'a ta yahayya wadda ta gabata daga Ibn Jurayj tana bada cewa ya Ibn Ma'in yana cewa ban ma san shi majhulul adala ne. Ibn Hibban a cikin siqat yace me yawan kurakure ne, ala anna nazar majalun fi tasiyami, ce maganganu dai akan wannan magana ce mai tsawo, mun iya kawo ta akan maganganun da malamai suka yi kai akan magana ta abun ga Hammam. Khulasatul qawl dai abinda malamai suka yi wannan a cikin shi, suka yi khulasar zancen shi Ibn al-Qayyim Allah mashi rahama a cikin Tahzibus Sunan, a cikin Tahzib yayi sharhi na Sunan Abi Dawud Ibn al-Qayyim, amma abinda yake karkata gare shi da bada hankali gare shi shine bayanin ruwaya ba matani ba. To Ibn al-Qayyim anan yake cewa wannan hadisin, wannan ruwayoyin dukkan su suna nuni cewa bayan kamar yadda muka kawo nan, Ibn al-Qayyim ya koro ruwayoyi masu yawa jinjin wanda suka kawo, to a ƙarshe sai yake cewa khulasan magana dai dukkan ruwayoyin da muka koro suna nuni cewa Hammam shi yayi kuskure. Ruwayoyin hadisi duk sun tabbata cewa Annabi ya riki zobe ne ya sanya shi, amma cewa in zai huje ban daki ya hudda shi ya ajje, wannan bai taho ba a cikin ruwaya wadda take ingantacciya. Wannan wanda shine manya-manyan malamai na hadisi suka yi hukuncin cewa Hammam anan shi yayi kuskure. Yana duk da wasu sun yi jayayya da Abu Dawud, a ƙarshe dai wurin da magana shi tana nan. Wannan yana daga cikin illa wanda wajibi ne in an yi magana illa ai bayani akan ta. To amma nan gurin mu muke su, me ya kamata mu sani? Wannan magana ruwaya, magana cewa shi yuzi ne da kaza, magana illa akan magana sanadi ake yi, amma matanin hadisin abin da yake dauke, hukuncin da yake dauke cewa da zobe da sunan Allah in za a shiga ban daki a hudda shi, magana haka take ko ba haka ba? Haka take a cikin musulunci. Kenan shi yasa muka ce dan kaga Abu Dauda ya kawo hadisi mai rauni cikin babi, to wannan hadisin alaihil amalu indal ulama, ana aiki akan shi koda mai rauni ne, dan saboda ko shawahid ko mutaba'at da yake da shi. Kenan wannan hadisin ya kashi yana da rauni, shi kanshi ya nasanta yana da rauni, amma na janibin ruwaya yake magana, amma abin da yake dauke na matani na hukunci wannan haka ne haka ne dan saboda ya tabbata cikin shari'a haka ne dukkan abin da yake sunan Allah ne in za a shiga ban daki hudda shi ake sai babu na gaba babu istibra'i min al-bawl baban dake bayanin tsarkaka daga bawali hadisi na 20 al-imamu abu dawud yake ce haddathana zuhair ibn harb bukhari yana ruwaya daga wannan zuhair din wa hannad ibn sari qala suka ce haddathana waki haddathana al-a'mash qala sami'tu mujahidan yuhaddis naji mujahid yana bada labari daga dawus dawus ibn kaisan daga ibn abbas qala yake cewa marra annabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrayni annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu qabari guda biyu fa qala sai yake cewa innahuma yu'azzabani wannan ana yi musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabir amma ba ana musu azaba bane cikin wani abu mai girma amma haza amma shi wannan fa kana lastanzihu min al-bawl bi sarkaka daga bawali yace wa amma haza amma shi wannan fa kana yamshi bin namima yana tahiya da animi manci aikin shi ne summa da abi asib radbin sannan yace a kawo wani bawan dabino danye shine al-asib da sun fa shaqqahu bi sunayni sai ya tsaga shi guda biyu summa garasa ala haza wahid ya kafa ma dayan wannan wa ala haza wahidan kuma ya kafa ma wancan kabarin shi ma guda kenan bawan dabinin da aka kawo tsaga shi gida biyu ya kafa ma kowanne wa qala sai annabi ya ce la allahu yukhaffafu anhuma me yiwa a sassauta musu azaba malam yayi basa matukar busu bushe matukar wannan abubuwan suna danyu qala hannad sai hannad yake cewa a ruwa shi yastatir makana yastanzihu yan bayya sitirta makanin gurin bai tsarkaka kenan wannan min abi daud tuktabu bima izhab kuma ya kullu muhaddisun abu daud wannan maganganu ne wanda inda an san kimar ilimi da zinare za a rubuta maganganun nashi nassantawa ne akan cewa hadisin yazo da wannan lafazin kuma yazo da wannan lafazin in mun dauki lafazin cewa yastatiru min al-bawl la yastatiru bayya sitirta daga bawali ma'ana kawa a waje ma ya huta inda ba hiban daki ba mutane suna ganin shi ma bawalin shi yake akan base tiya ga idanun mutane hukuncin da zai ba mu kenan mun dauki makaruwaya la yastatiru idan mun dauki ruwaya kuma la yastanzihu wanda ita dukan su sun tabbata bayya tsarkaka kenan in yaje wajen bawalin bai kiyayewa bari yake yana zubin mushi yana dasin mushi bai samun guri mai kyau kamar yadda gabata cewa faliyar tadali bawlihi mawdi'an ya neman ma bawalin shi guri sai maganganukan hadisin da yake cewa ana musu azaba amma ba ana musu azaba bane kan wani abu mai girma al-imam al-khattabi Allah ya mishi rahama a cikin ma'alimus sunan na khattabi a cikin shuruhu na abi dauda shine farkon sharhin da na fa'idanta da shi sama da dukkan wani sharhi na hadisi na lazumce shi lazumta ta kirki da daukan fa'idodi a cikin shi Allah ya arzuta shi da kyakkyawan rubutu da kyakkyawan wannan da kyakkyawan lafazi da bada ma'anar hadisi duk inda ka ga magana ta khattabi kan hadisi to ga rike ta da hannu dubu khattabi yake cewa Allah mun sharhawa ma'anar wannan hadisin cewa ba ana yi musu azaba bane akan wani abu mai girma wanda ya kai inda ba za su iya kiyaye shi ba dan ba wai cewa ba abu bane mai girma anami manci kaba'ira ce zuba ma jiki ba wali kaba'ira ce bayyana al'aura ga mutane kana ba wali kaba'ira ce annabi ba zai ce ba wa ma yu'azibani fi kabirin ba abu bane mai girma ba wai na nihin ba ba lahin shi ba mai girma a'a abu ne wanda ba mai girma bane a ce ya gagari su kiyayewa su karan kansu wannan mutanen shine tsarkakewa ba yana nihin ba ma'asiya saban wannan ba sabo ba sabo ne dan karimi dukkan su kaba'irul zunubi ne kuma annabi ya ce ba ba manya bane sai kuma da yace malam yayi basa wannan magana khattabi kenan da yace matukar busu bushe ba al-khattabi Allah ya mishi rahama kuma anan yake cewa ko mahmulun ala annahu da alahu ma bi takhfif mundatu baqa'in nadawa la anna fil jarida ma anan yakhusuhu annahu fi radd ma anan laysa fil yabis abinda yake nuna mana wannan gurin cewa annabi wannan abubuwan da aka kawo addu'a ce musu ya soka ba wai yana nihin ba cewa danyen takar wannan abubuwan za su tasiri akan a rage ma wannan abubuwan azaba kuma ba yana nihin ba cewa su wannan danyen abubuwan daitatta su tassa ba za a ma wannan mutanen azaba ba a'a khususiyya tana cikin addu'ar da annabi ya musu kenan wannan sai hudda mutun ya dauko inji kai ya sa ya ce da ma'anar za a ci abin dan annabi kai dai yake da wannan khususiyya yace wai ayyuduhu fil jaridati ma'anan yace wai idu ma zakarhu abin da yake kara karfafa maganar nan ta al-imam al-khattabi abin da yazo cikin sahihi muslim hadisi mai tsawo daga hadisin jabir cewa sahiban gil kabri yace fa ajabtu shafa'ati an yurfa zalika yace fa ujibat shafa'ati sai aka amsa ceto na inji annabi hadisi fa a muslim cewa za a dauke musu kenan nan shafa'ati addu'a ta ni nan nema musu ceto ba wai danyen iccen ba kenan nan kyararar ruwayar muslim ta nuna mana cewa ce ma damal audana rad bainu matakar itacen nan suna danyu kenan wannan kawai khususiya ce ta annabiyan musu addu'a a jikin wannan iccen cewa sassauta musu ba wai iccen bane ba garraza shi kafa shi yake da wannan wata ma'ana a cikin wannan kin hadisi na 21 al-imamu abu daud Allah mashi rahama yake cewa haddathana usman ibn abi shayba usman shine dan uwan abubakar ibn abi shayba idan mun san shi haddathana jarir an mansur an mujahid an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana da ma'anar hadisin can da ya gabata kenan kale sai yake cewa kana yastatiru min bawlihi amma a ruwaya shi yace bayya sitirta yastatiru min bawlihi la ne bayya siturtuwa daga bawalin shi kuskure ne na suka ga wa qala abu muawiya yake cewa yastanzihu la yastanzihu kenan bayya tsabtacewa daga bawali kenan wannan ruwaya da ta gabata duka kamar yadda abu dauda ya nasanta yace siyaqun hadisin yana nuni akan cewa bawali yana da wata khususiya wajen azabar kabari bawali yana da wani khususiya tashi wanda yahi komi jayo azabar kabari idan mutum bai kiyayewa yana daga cikin manyan asbab wanda sun yi kowanne hakanan anamimanci shi ma yana da abin da yake karfa wannan ruwaya yace hadisin da yazo ke cewa aksaru azabar kabari min al-bawl mafi yawaicin azabar kabari daga bawali ne yana wannan ya karfa wancan hadisi na 22 al-imam yake cewa haddathana musaddadun haddathana abdul wahid ibn ziyad haddathana al-amash an zaid ibn wahab an abdurrahman ibn hasana qala in talattu ana wa amr ibn al-as na tahidani da amr ibn al-as ila an-nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta wa ma ahu daraka tare da shi akwai hullakwanu summa satara biha summa bala sai ya sutirta da wannan mullar tashi a turs kenan wanda ganuwa da ake sare saboda maganin yaki annabi yana huta da idan saboda lokacin ba zamana ake lahiya ba akwai masu makirci wa kahurai duk da ana ce mata dan mun ce hullar kwano ne za a gane ni ake nihi amma su asali da fata suke yin ta ba da kwano sai in tana hi inda fata aka yi ta ne ake ce mata addaraka da fata suke yin ta ba da kwano da aka ci gaba ne wani zai ake yin ta da kwano summa tatara biha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sitirta da ita summa bala yayi bawali fa kullana sai muka ce inzuru ilaihi kudibu wannan mutum yabuluka yana bawali kama tabulul mar'a kama yadda mace take bawali fa sami azalika sai yaji haka fa kala sai ce malamai tun kan mutai suna nuni cewa wanda suka hadu magana ba hasa habbai ba kahurai ne daga hura ba hasa habbai bane fa kala sai ce alam ta'lamu malaki sahibi bani isra'il abinda suka faɗa suka ce ku ga yadda yake bawali kamar yadda mace take bawali ya shahara a gare su namiji a tsaye yake yin bawali mace kuma ita ce take duka ta ta kiyayewa dan saboda kai ta ba dan ita in ta yi a tsaye duk zai bata ta to amma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo tsuguna yadda mace take tsuguna shine suka gihe shi cewa ku ga yadda yake bawali kamar mace dan saboda yin bawalin azamne na mace ne to suke mamaki a fahimta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin kiyayewa ne ga bawali sai yake ba su amsa fa kala sai yace musu maliki ya sahibu alam ta'lamu bu kusan ba maliki sahibu bani isra'il abin da ya samu da sahibin nan mutanen na bani isra'il kanu iza asaba ulhumul bawl idan bawli ya same su qata uma asaba ul bawl he sun yanke abin da bawlin ya samu minhum daga jikin su fana hahum sai ya hana su sahibin bani isra'il kin sai yace musu ba hai kun kiyaye ba kawai ku yi ta bawlin ku ba hai kun cire jikin ku ba ya bar su suka yi ta bata jikin su da bawlin shine sahibi ma'ana fana hahum kenan wani mai hani ne game da ma'arufi fa uziba fi qabrihi sai aka mishi azaba a kabarin shi kenan nan mahallu shahid an mishi azaba dalilin hana mutane kin kiyayewa daga bawli qala abu daud yake cewa qala mansur an abi wa'il ana abi musa fi hadhal hadith qala sai ce jildu ahadihim amma shi arwaya shi cewa fatar jikin su wa qala asim abi an abi wa'il an abi musa an annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace jasada ahadihim idan ya samu fatar ɗayan su ko jikin ɗayan su duka dai abu ɗaya ne amma wajen adalci na ruwaya kowa ana nasaba mishi harafin da ya kawo ba tare da an wannan ba kenan wannan abin da al-Imam Abu Dawud ya kawo hadisin yana nihin ya bayyana mana ne cewa abin da shahi sahibin bani Isra'il kina an mishi azaba a kabarin shi dan saboda dalilin rishin kiyayewa daga bawali to mu ma haka ne ya zama wajibi mu kiyaye gami daga bawali ya barbata mu wannan shine a takaice zahiri ne ma'ana shi hadisi na 10 babu na 12 babul bawl qa'ima baban dake bayanin yin bawali a tsaye hadisi na 23 haddathana Habs ibn Umar wa Muslim ibn Ibrahim qala yan uwa wannan abin da yake nuna mana dukkan wasu masail da muke gani a cikin addini rishin ilimin mu ne yasa muke tarkici akan su kaje kai kana tajayya akan wata mas'ala ita kuma ga tanan malaman hadisi babu suka kulla akan ta kana tarkici akan wata mas'ala alhali magabatan mu sun kulla babu sun yi littafi ma akan mas'ala haddathana Habs ibn Umar wa Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Shu'bah ha at-tahawil ce wannan wa haddathana Musaddadun haddathana Abu Muawiya wa hadha lafzu Habs wannan lafazin Habs ne an Sulaiman an Abi Wa'il an Huzaifa qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo subata qaumin annabi alaihi salatu wasallam yazo subata ta wasu mutane guri kamar guri wanda ya kasance ana zubda masbala gurin jibjin su fa bala qa'iman sai yi bawali a tsaye summa da abi ma'in sanne ce aka mushi ruwa fa masaha ala khuffai yayi shahan akan khuffin shi kenan mahallu shahr shine fa bala qa'iman qala abu daud abu daud yace qala musaddad musaddad yace fa zahabtu sai na tahi ataba'adu ina nisanta ma'ana shi sahabin Huzaifa yake cewa ina nisanta fa da ani sai ya kira yun hatta kunta inda ake bi sai da nazo kusan diddigin annabi alaihi salatu wa sallam in suturce shi dan babu sutura ma'ana a gurin ba wai yana kallon shi ba bayan shi yana kallon annabi alaihi salatu wa sallam wannan mas'ala da yace qa'iman malamai sun yi bayani akai mu saurara li jawazi yace dan saboda nuni akan cewa halacci ne ko kuma dan saboda kasancewar gurin a kunce yake da ko matsatsi annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu gurin tsugunna ba shi yayi a tsaye Hafiz yake cewa Ibn Hajar kenan malamai sun ce sababin shine abinda al-Imam Shafi'i da Ahmad sun rawaito cewa annal arab kanat tastashfi li waji'i sulbi bizalik larabawa sun kasance suna neman waraka da ciwon gindi ciwon tsatso in yamma mutun yawa he a ce rika hutsari a tsaye me yiwa yana kasancewa haka ne Baihaqi yayi ruwaya da Hakim daga hadisin Abi Huraira yake cewa me annabi yayi hutsari ne a tsaye dan saboda wani ciwo da yake da shi a gurin nan gurin ma'adabi makarkatar guyuwar shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a tsaye me yasa suke ta kawo wannan dalilan cewa me yiwa kaza dan ya shahara yi a tsugunnan shi yayi yawa yace war ma'abadu shine gurin da yake abin nan zama gurin cikin guyuwar shi yace da wannan hadisan sun inganta sai a ce ita ce hanyar hada wannan hadisan amma cewa dan saboda ciwo ne ko dan saboda kaza dukkan dara kudini da bai haƙi sun kawo ruwayen suka ce dukkan su masu rauni ne yace magana mafi inganci annabi ya aikata ne dan ya nuna halaccin yin haka nan ki amma kuma mu sani mafi yawaicin halayen annabi tsarin shi a tsugunne yake Abu Awana ya shiga da shi da Ibn Shahin wata ma hada suka ce wannan bawali a tsaye mansufi ne amma ba su da hujja akai kawai takaitaccen magana annabi ya aikata ne dan saboda bayanin cewa yi a tsayen halak ne duk da yi a tsugunnan shine ya shahara kuma shine mafi galibin abinda annabi alaihi salatu wassalam yake aikatawa babu na 13 yace babun fil rajul yabul bil layl baban dake bayanin mutun yayi bawali a cikin dare fil ina'i cikin makayi summa yada'uhu inda husannan ya ajje shi a gurin shi cikin irin wannan mugun sanin bakkar dush wanda take ta ciki ka sai ka kawo wani so ka aje in ka tashi kai bawalin ka da sahin ka tara he ka je ka zubda to babu akan wannan magana hadisi ne ke me yasa muka ce muku yan uwa dukkan wani abu addinin mu bai bar komai ba sai dai in mun cuci kanmu mun zalunci kanmu mun kwanta ban mu karatu wannan ne zan mu tsaya da jahilci ana ta yin abubuwa cikin duhu amma ba abinda aka bari na 23 ce haddathana Muhammad ibn Isa ba mu labari haddathana Hajjaj ibn Jurayj an Hukaima bintu Umayma ibn Turqayqa ga dukkan su da ita da wannan wazanin sunayen nasu kamar daga ciki zan mutar da akwai sunan wata malama hadisi tabi'a ce sunanta Musa ummu Bussa sunanta Musa sunan da ita Bussa to wannan yana da cikin wazani ita Hukaima bintu Umayma ibn Turqayqa daga uwarta take cewa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam qadahum min aidan annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana da aku shi wanda ya kasance na iccen dabino aku shine na iccen dabino ta hata saririhi a galkashin gadan shi ya buli fihi billayli yana bawali da shi a cikin dare kenan yake nuna halaccin abun hadisin baban nan duk da a cikin shi akwai magana yana da rauni amma hadisin Aisha da ta huddo a cikin sunanin Nasa'i da hadisin Aswad wanda Bukhari da Muslim sun huddo shi annahu du'iya annahu laqad du'iya bi dastil yabula fi an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata tasa yayi bawali a ciki yake nuna hadisin yana da shahidi yana da mutabi shi yasa muka ce muku duk hadisin da al-Imam Abu Dawud ya kawo koda yana da rauni kakkai dubi akan wannan yana da mushahir yana da shawahir ko mutaba'at kenan wannan kawai a takaice yana mana nunin halaccin yin haka nan in mutun yayi ba laifi bane al-muhim dai yi kokarin kiyayewa ta yadda kai ya bari ya zubin ma kayan shi ko kuma ya bata wani jikin shi babu na 14 babul mawadi' allati nahiya 'anil bawli fiha baban da ke bayanin guraren muna ayyuta a gudu da saboda asati so dai muke yin shi so dai muke yin shi wancan lokacin bukhari ya cinye mana lokacin shi mu shagalmu an karba sai da muka ga mun yi nisa baban da ke bayanin guraren da aka hana yin bawali a cikin su hadisi na 25 yake cewa al-imam abu dawud da allah mashi rahama haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana isma'il ibn ja'far an al-ala ibn abdurrahman an abi huraira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqul la'inani ku yi tsoran masu la'anta guda biyu qalu sai suka ce wa man la'inani ya ma'akin allah menene masu la'anta biyu ya rasulullah sai ce allazi yatakhalla fi dariqin nas shine mutun da yake biyan bukata shi ya kadaita a cikin hanyar mutane auzillihim ko kuma innasu at-takhalli ya khara da cewa kawai biyan bukata dan can bayan ce allazi yatakhalla babu at-takhalli a cikin hanyar mutane kan hanya yayi bawli ko bayan gari kan hanya yayi cikin inuwar mutane yayi bawli ko bayan gari annabi ya kira yau sunan gurin abin da yake nihi wannan hanyar gurin sun kasance su ne kamar su ne ma suke ma mutun dalilin la'antar da tsinuwar me abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi la kira su da la'ine ne masu tsinewa kamar hay kace su ne suke tsine maka dan saboda su suka sabbaba maka tsinuwar cewa wata ruwaya ta ce ma al-mala'in salas hadisi na 26 yake cewa haddathana ishaq ibn suwayb ar-ramli wa umar ibn al-khattab abu habs hadisuhu atam hadisin shahi cika anna sa'id ibn al-hakam haddathahum akhbarana nafi' ibn yazid haddathani haywa ibn shuraih anna aba sa'id al-himyari haddathahu am mu'az ibn jabal kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqul mala'in salasa ga ta zuma ruwaya shi ku ji tsoran guraren la'anta guda uku al-biraz fi mawarid shine yin bawalin bayan gari ko bawali a cikin mawarid gurin shayar ruwa gurin ruwa cikin tabki ne jikin rijiya ne jikin famfo ne mutun ya je yi bayan gari anan wa qari'atu tariq da tsakiyar hanya yace wa zil da kuma inwa dukkan su wa'annan mutun ya kiyaye yin bawali a cikin su ko kuma yin bayan gari a cikin su wannan baban shahararre ne ya shahara abin da yake cikin shi zahiri ne da tarjumar da baban babu bukata wani dogon bayani ina ganin zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara babe na gaba zan tashi babe na 25